maganganun waɗanda suke tsorata mutane, waɗanda kurbici ne ga mutane. Akwai wani bakin ba Amurka da ya musulunta, ana kiran shi Malcolm X, yake cewa labaru da wasa'ilin ilan ya ce su ne kiyanin akwa, abubuwa waɗanda suke masu ƙarfi na canza al'amari. Ana iya sa mutane tsoro a lokaci guda da kayan wato ilani ko radiyo ko talabijin. Ya ce sannan wannan abin yana iya mai da mai zunubi ya zamanto wankakke, ko wanda bai da laifi ya zamanto wankakke, a ya zamanto mai zunubi. Wannan kuma yana daga cikin irin abubuwa na wasa'ilin ilani, ma'ana abubuwan da ake yaɗawa na labaru a duniya, gaskiya ko ƙarya duka yana iya rikita mutane a lokaci guda. Saboda haka shi musulmi bai da wannan hulgici. Duk musulmi wanda yake karanta addinin Allah yake kokarin sanin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, babu abin da yake zama ya sashi tsoro. Abu hari idan ya zo mai zai ɗauke shi a hari, baki idan ya zo zai ɗauke shi a baki. Me yasa? Saboda karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Shi ne wannan cuta wanda ake kiranta corona virus, corona take da sauransu, waɗanda mutane suna tsoro ka ce tsoronsu ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhali kuma dukkan nazila idan ta sauka da kahin saukarta, musulmi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi yadda zai yi. Saboda wajibi ne ga musulmi a cikin kowane hali a kowane lokaci, tare da dukkan abin da ya sauka a gare shi na musiba, to ya nemi kariya da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya zamanto min intilaqihi fil hadis anha, ya zamanto ko da an kawo zancenta, irin magana da za ka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Da kwai abubuwa kamar guda shidda wanda malamai suke tsokaci a kansa, akan dukkan nazila idan mai abuwa ta sauka, to irin abubuwan da mutum zai yi. Sai mutum ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, halayyar shi da zamantakewar shi ya zamanto cewa duka Allah zai kare shi. Ubangiji ta'ala ya ce ba a samu min musibatin illa bi idhnillah, duk musibar da koga ta sauka to da izinin Allah ne. Wanda ya imani da Allah, to Allah zai shiryar da zuciyarsa. Cikin suratul Tanawun, dukkan al'amari da muke gani yana hannun Allah, nabi da kuma tadbiri canza al'amari yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda Allah ya so shi yake yiwuwa, wanda Allah bai so ba ya yiwuwa. Sannan babu mai kariya sai Allah, kamar yadda Allah ya ce kul man zallazi ya'simukum min Allah, waye zai kare ku daga Allah? In Allah ya so ku da cutuwa, in Allah ya zubo maka cuta, waye zai kare ka? In Allah bai yarda ba wani ya kare ka, babu wanda zai kare ka. Aw arada bikum rahama, ko Ubangijin yana nufatar ku da rahama tausayi, ai babu wanda zai iya zuwa ya kare wannan rahama ta Allah ya ce ba za ta sauka ba. Sannan a wata aya Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama, in arada ni Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri, idan Allah ya nufate ni da cutuwa, shin akwai wanda zai yaye min wannan cutar? Babu shi sai Allah. Aw arada ni bi rahmatin, ko Allah ya so ni da rahama, shin akwai wanda zai iya rike rahmar Allah ta islamu na? Saboda haka babu. Sannan Ubangiji ya ce ma yatahillahu linnasi ka rahmatin fala mumsika la, duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala mutanen da Allah ya buɗo musu rahama, to babu wanda ya so wanda yake sai ya zo ya danke ka. Sannan Ubangiji idan ya wato ya nuhaci mutane da azaba, kuma babu wanda yake sai ya zo ya kare musu wannan azaba. A hadisi wanda yake sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kasancewa da al'ummar duniya su gaba ɗaya su taru a kan mutum ɗaya, a kan su tattara mai dukiya don ya zamanto mai arziki, yabi kowa arziki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba su amfana ka da komi sai abinda Allah ya rubuta maka. Sannan da za su taru a kan cewa gaba ɗaya kowa ne ma yake cutar da kai, to in Allah bai rubuta ba a lauhi mahfuz za ka cutu da wannan cutuwar da za su ma, wallahi ba su isa ba, su wuce ba su ganka ba. Kamar yadda ya faru da Annabi sallallahu alaihi wasallam, duniya ta taru a kan shi, samarin Qurayshawa gaba ɗaya an tattaro su da kowanne da takobi ba barbara, aka ce a zo a ma Annabi dubu ɗaya a lokaci guda a kashe shi. jinin shewa cikin kabila ta yanda ba za a iya samun wansa ba sai dai a nemi diya. Allah subhanahu wataala suna kallo da idanunsu, Allah ya rike idanun kurukuru, suna kallo annabi ya zo huce gaban su sanin shi. Wannan kiyayewa ita ce kiyayewa ta Allah, kuma kowa ita ce zai kodanta a cikin zuciyarsa, tare da cewa kuma dukkan cuta idan ta sauka akwai maganin da mutum ya nemi magani. Neman magani na cuta ba shi bane yake kore maka dogaro ga Allah subhanahu wataala. Sai annabi ya ce rufi'atil aqlam wa shaffatus suhuf, tani an yi rubutu an kare duk abin da zaka samu a duniya na arziki da na wahala da na abin nan ilimi da sauransu, duk Allah ya riga ya rubuta a cikin lauhul mahfuz. Alƙalamin an ɗauke ballantana a ce a goge nan a sake rubuta maka, sannan takardun da aka yi rubutu duk sun bushe ba a kankarewa. A wani hadisi annabi yake cewa an rubuta dukkan kadara ta talikai gaba daya, kowa abinda zai yi a duniya sai da Allah ya rubuta, hatta da mulmushi da dariya da lumshe ido da lumfashi sai da Allah ya addade su cikin lauhul mahfuz. Allah ya rubuta ya ajiye kafin a halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50,000. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abinda Allah ya halitta a duniya shine alkalami, sai aka ce ma alkalami in rubutu, alkalamin an yi shi mala'ika ne aka yi shi da siffar alkalami, bakin shi kamar bakin alkalami, sai aka ce ma alkalami in rubutu. Alkalami dukkan mala'iku ba sa saba ma Allah abin la ya'suna Allah ma amaruhum, ba sa saba ma Allah abin da ya umurce su. An ce ma alkalami ya rubutu amma bai san abin da zai rubuta ba. Malamai suka ce sai fadi gida biyu aka tara shi aka ce rubuta duk abin da za a yi tun farkon duniya tun zamanin annabi Adam har ya zuwa ƙarshen duniya, wanda daga shi za a tasa duniya al'ummar da rasula tsara duniya har ya zuwa wannan ƙarshen. Wannan alkalami yana rubutawa yana rubutawa, wanda Allah ya yi faɗin duniya gaba ɗaya, ya yi faɗin sama da ƙasa, ya rubuta duk abin da za a yi a duniyar nan kawai illa kawai bi niki. Shi ne wani malami yake ce ma a jami'a, yake ce ma ɗalibansa in sun kai sallah ya ce kuma an riga an rubuta wata abin da za a yi, ɗan aljanna zai tayi aljanna, ɗan wuta wuta za a yi, me ya kuke zuwa kai sallah? Wannan tambayar annabi lokacin da ya gaya wa sahabbai cewa an rubuta komai an kare, sahabbai suka ce idan afala nattaqin, mu zauna mana kenan annabi mu dogara da abin da aka rubuta mana. Annabi ya ce ilmalu kullum yassirun lima qulika, ku yi aiki duk wanda ka ga yana aiki na Allah to an halicce shi ne don ya shiga aljanna, idan kuma Allah ya halicce ka don ka shiga wata sai ga aikin wuta ya yi maka sauki. Allah kare mu. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya ce man yi akasin billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, duk abin da ya zo mana ɗan uwa musulmi mu koma ga Allah, mu nemi dogaro ga Allah, kuma mu nemi kariya ta Allah. Idan Allah subhanahu wataala ya kare mu to babu wanda ya isa ya tozarta mu. Ɗaya daga cikin ministoci a China na lahiya yake cewa ita wannan ciwon baya zuwa gurin da rana degren ta kai ya wuce 22. Madiba yadda subhanallah Allah yadda yake kaunar mu a cikin lokacin dare, lokaci kadan Allah ya canza aka sanya mana zafi don kariya ga bayin Allah, wanda talakawa ne ba sa iya neman magani wanda zai kare su daga wannan cutar, babu ma dukiyar da za su yi aikin wannan, amma Allah subhanahu wataala ya kaunace mu. Amma wani zaka ga yana cewa kai zafi ya yi yawa, ashe mu ba mu sani ba, Allah ne yake son mu, asa an tuhibu shay'an wa huwa khairul lakum, asa an takrahu shay'an wa huwa sharrul lakum, asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sannan annabi yake cewa to yake ma Abdullahi ibn Abbas gargadi ya ce ihfazullah yahfazak, ka kiyaye Allah, ma'ana dokokin Allah idan ka kiyaye su abinda Allah ya ce baya so kar ka yi, abinda Allah ya ce yana so ki kokari ka yi shi to kai haka Allah zai kiyaye ka. Ihfazullah tajiduhu tujahak, ka kiyaye Allah za ka same shi a gabanka yana mai taimakonka. Sannan idan za ka yi tambaya za ka tambayi kowa sai Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa kan dukkan nazila ko wata musiba ko wani abu in yazo to mu'min yana da mamata. Annabi yake cewa a ce ban li amalin mu'min, ina mamaki ga al'amarin mai imani, al'amarin mai imani gaba ɗayan sadaka alkhairi idan wato mummuni yace babu mai samun haka sai da imani idan alkhairi ya samu mai imani sai gode ma Allah fa kana khairan lahu wa la khairi li aghairihi wa la samatu darra idan kuma cutuwa ta same shi sai ya hakuri kuma wannan shi ne alkhairi gare shi annabi yace babu mai samun haka sai mai imani sannan wakafa ta gaba kamar yadda muka ce manzala sallallahu alaihi wasallam da kanshi yayi magani kuma yayi kaya annabi saboda kariya ga aljanu da shedanu annabi yana yin addu'a da darka hin ya kwanta sannan kuma yayi addu'a ya tuha ma Hassan da Husaini menene annabi yake karanta yana karanta ayatul kursi da qul huwallahu da falaki da nasi yayi so ku ya tuha ya shafa ma Hassan da Husaini dan kariya a gare shi idan diyaran da bai da baki kana iya mishi wannan addu'a idan zai kwanta kenan kanin cuta ta same ka kana iya neman magani shine ake cewa kan da darki sannan idan ta samu haɗo kana iya neman magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi mai sahihi annabi ya ce duk wanda ya waye gari ya kariya da dabino guda bakwai dabinon da ake kira ajwa wani dabino ne a Madina ake saida shi annabi ya ce cewa babu abin da zai cutar shi a wannan yinin ko na poison ko kuma na sihiri shine tsari da aka yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da ke hadisin Abu Usman bin Affan yace annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani mutum bawa da zai waye gari ko ya mareta a cikin kowane yini yace bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim so ku rakawai ka karanta wannan to babu abin da zai cutar da kai sannan Hubayb Allah kana masa yarda yace mun mutu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wani dare wanda aka yi ruwa ga duhu ga sanyi ga laka sai kuma ka huta neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya tashi ya mana sallah sai muka tarda shi yake ce annabi yake ce mini qul falam aqul shay'an annabi ya ce mishi fadi sai nake wannan komai annabi ya ce mini fadi na kasa fadi yace fadi sai nace qul huwallahu ahad Allahu samad sannan ya kawo mu'awwazatayn qul a'udhu birabbil falaq قل اعوذ برب الناس النبي يسمى شي idan ka karanta wannan guda uku lokacin da ka sakai wato sammaho sannan ka karanta lokacin da ka maraita so uku ta ishe ka daga dukkan gumba abin da zai same ka sannan ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake addu'a Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fid dunya wal-akhirah ita ma wannan addu'a ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi كافز ومصيبة الله سبحانه وتعالى يكرمه بارك الله إن الله يأمر بأمر إن الله يأمركم بأمر